Mukoma
Noma.
Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Mukoma Noma. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke da alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai zirci kasar Ghana ne. Domin jin wani da ake tuyawa a waccan ƙasa a fagen noma da kiwo. Da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hukumar Abinci ta Duniya wato FAO mai matsuguni a kasar Italiya wacce kuma wani reshi ne na hukumomin da suke karkashin Majalisar Dinkin Duniya ta yake da wata tawaga ta musamman zuwa kasar Ghana wacce ta kai ziyara zuwa ma'aikatar noma da kiwo ko kuma ma'aikatar abinci da aikin gona kamar yadda ake kiranta a kasar ta Ghana. Wannan tawagar dai ta Ghana da muƙaddashin ministan aikin gona ta ƙasar wato Mabis Hawa Kwamsom. A ƙarƙashin tawagar ta hukumar abinci ta duniya ɗin da akwai Mrs. Clemencia Cosentino wacce director ce a ofishin da yake tantance ayyuka. Sai kuma Mrs. Emele Sola Selingi da kuma wasu daga cikin manyan jami'an wato hukumar. Aikin tawagar dai shine zuwa Ghana domin ta tantance ayyukan da hukumar ta abinci ta duniya take yi a fadin wannan kasa. Mrs. Clancia ta bayyana cewa wannan shine karon farko da aka aike da tawaga irin wannan ta tantance ayyukan hukumar abinci ta duniya a cikin kasar ta Ghana. Domin haka zai ba da dama a san daga inda za a dora a nan gaba da take yin lalaye maraba da bakin muƙaddashiyar ma'aikatar abinci da aikin gona ta ƙasar Ghana. Mbis Hawa Kumson ta jinjina hukumar abinci ta duniya ɗin saboda kasantuwar ta abokin aiki mai muhimmanci ga ƙasar Ghana a cikin shekaru masu tsawo. Haka nan kuma ta ambaci fagagen da ɓangarorin biyu suke aiki a cikinsu da suka hada da fagen fasahar zamani ta kere-kere, kasuwanci da cinikayya na amfanin gona ba tare da kudin fito ba a cikin nahiyar Afirka, hanyoyin haɓaka yadda ake samar da takin zamani, sai kuma wato tsari na samar da wani amfanin gona da za a iya baiwa muhimmanci a kowace ƙasa. Wato a kowace ƙasa zamana akwai wani amfanin gona da ƙasar ta fi shahara da shi. Sai a sanar da duniya hakan cewa ƙasa kaza ta fi shahara da nau'in abinci ko amfanin gona iri kaza. To wannan dai shine muhimmin aikin da ya kai wannan tawaga ta hukumar abinci ta duniya zuwa kasar Ghana. To har ila muna can kasar Ghana din inda bankin rayan nahiyar Afirka ya amince da baiwa kasar ta Ghana kudaden da suka kai dala Amurka miliyan 27.9. An dai bada waɗannan kudaden ne domin bunƙasa harkar noma. Waɗannan kudaden za a yi amfani da su wajen ƙara yawan masarar da ake nomawa, hakanan shinkafa da waken soya, kamar kuma yadda za a yi amfani da su wajen bunƙasa kiwon kaji. A wajen aiwatar da wannan shirin an yi hasasan cewa za a samar wa da samari maza da mata aiki masu yawan gaske, kuma manoma za su samu ƙarin kuɗaɗen shiga. Shi dai wannan shirin ana son aiwatar da shi ne daga wannan shekara ta 2023 da ake ciki zuwa shekara ta 2027 a ƙarƙashin fada da sauyin yanayi ta hanyar shuka irin amfanin gona mai juriya, kuma adadin mutanen da za su ci moriyarsa za su kai 150,000 kai tsaye, sai kuma wasu mutanen adadinsu ya kai 50,000 da za su ci moriyarsa ba kai tsaye ba. Kayan gonar da za a shuka kuwa sun hada shinkafa masara da waken suya za a yi su ne dai akan gonakin da girman su ya kai eka 8,000 shi dai bankin nahiyar Afirka yana da wani tsari na ba da tallafi irin wannan a ƙarƙashin dabarun aiki na shekara ta 2022 zuwa ta 2025 daga cikin abinda wannan shirin ya kusa da akwai taimakawa ƙananan manoma da samar da aikin yi a tsakanin samari ana saran cewa wannan shirin zai samar da gagarumin sauyi a cikin harkar noma a ƙasar Ghana matukar aka aiwatar da shi kamar yadda aka tsara shi kuma aka bi shi daki-daki to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirinmu ƙwararre da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu ƙarƙare baki da mu ban kwana da ku muna ga tuku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.